sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lasariya na yau Lahadi 27 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi, ga Baballe da kadin labarai.
Dakarun Rasha sun ci gaba da fafata da dakarun tsaron Ukraine da sojoji ƴan kasar domin samun iko da kyan babban birnin kasar da wasu biranen kasar a yau Lahadi, rana ta hudu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Kasar China ta ki bin sahun abokiyarta ta kudu da kudu Rasha wajen hawa kujerar naki a kudurin da Amurka ke goyon baya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da yin Allah wadai da harin da Rasha ta kai kan Ukraine. Kasar Koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami na ballistic da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ke nuni da komawa gwajin makami bayan dakatarwa da aka yi na tsawon kusan wata guda da ya wuce.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mayakan kungiyar ISWAP sun kashe mutane da dama a wani hali da suka sake kaiwa a karamin hukumar biyu.
Jiya ne da karfe 5:30 haka ina suka shiga mandaragaro ana ta harbi yaran hudu a yaran da aka harbe din
sunu aka harbe
yara hudu wayansu sun ji rauni sun gudu jeji
haka
amma life wanda suka mutu din yara hudu.
Hukumomi a jamhuriyar Niger kuma sun cafke wani shehun malami da suke zargin sa da yi wa ƙasa mummunan addu'a yayin wani taron mambobin kwamiti masu neman wato kawo matsalaha a matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a yankin Tilibiri.
Tunda yana fatan irin wannan abubuwan kina bincike shi a ga menene manufar shi, menene hujojin shi, me yasa yake wannan abu. Jiji mai bincike ya karbi takardun shi, ya yi aiki bisa gare su, kuma ya tura shi gidan yari na Filinge.
Haka zalika hukumomi a kasar Ghana kuma suke daukar matakai na karfafa tsaro akan aikin hako man fetur da kuma iskar gas akan tekun kasar. Muna kuma dauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana za mu gabatar muku idan hali ya bayu. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dakarun Rasha sun ci gaba da fafata da dakarun tsaron Ukraine da sojoji ƴan kasar domin samun iko da kyan babban birnin kasar da wasu biranen kasar a yau Lahadi, rana ta hudu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Yau Lahadi sojojin Rasha sun shiga Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, inda suka fuskanci turjiya sosai. Babbar mai shigar da kara a Ukraine, Ariana Benetkova, ta ce sojojin Rasha sun kasa kwace birnin Kharkiv mai tazarar kilomita 40 da kan iyakar Rasha. Ta ce ana ci gaba da gwabza a kazamin fada, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Da sanyin safiyar yau Lahadi, ofishin shugaban kasar Ukraine ya ba da rahoton fashewar wani abu a birnin Kharkiv, kuma ya ce sojojin Rasha sun fasa wani bututun iskar gas. Fashewar na iya janyo mummunar bala'i ga mahalli, inji ta, inda ta buƙaci mazauna yankin da su rufe tagoginsu da kyalle da kuma shan abu mai ruwa da yawa. Har ila yau an samu rahotannin kai har-har a birnin Donetsk na gabashin Ukraine, wanda 'yan awari da ke samun goyon bayan Rasha ke rike da shi tun shekara ta 2014. Kasar China ta ki bin sahun abokiyarta ta kudu da kudu Rasha wajen hawa kujerar naki a kudurin da Amurka ke goyon baya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadai da harin da Rasha ta kai kan Ukraine. China ta kauracewa kudurin, amma kuma ta yi jawabi da ka iya zama mai matukar takaici ga Moscow. Jiang Jun, jakadan kasar China na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi kira da mutunta 'yancin kan kasar Ukraine da na yankunanta saboda cin zarafin da Rasha ke mata. Kamata ya yi Ukraine ta zama wata gada tsakanin kasashen gabas da yamma, ba wata matattarar tunkarar manyan kasashen duniya ba, inji Jiang. Duk da haka, ya kuma yi kira da a fahimci tsoron Rasha kan yunkurin kungiyar tsaro ta NATO na faɗaɗawa da kuma saka Ukraine a matsayin mamba. Kasar China ta yi amfani da wannan muhawara game da ikon cin gashin kai da na yankuna wajen kin amincewa da ra'ayoyin kasashen waje game da wuraren da ake fama da rikici kamar Tibet, Shenzhen da Hong Kong. ta kuma yi amfani da muhawarar ta nuna adawarta da kasancewar sojojin Amurka a ƙasar Afghanistan. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami na ballistic da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ke nuni da komawa gwajin makami bayan dakatarwa da aka yi na tsawon kusan wata guda da ya wuce na gasar wasannin Olympics ta lokacin hunturu ta Beijing. A cikin wani sako ga manema labarai, sojojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makami guda da misalin karfe 7:52 na safe daga yankin Sunan zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabas. Daga baya ya yi daidai da ra'ayin sojojin Japan na cewa makamin na iya zama makami mai linzami na ballistic. Ministan tsaron Japan Nobuo Kishi ya ce makamin ya tashi a nisan kilomita 300 inda ya kai tsayin kilomita 600. Sojojin Koriya ta Kudu sun kara tsayin da kaɗan a tsawon kilomita 620. Filin jirgin saman Sunan da ke wajen babban birnin ƙasar Pyongyang shi ne inda Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami a ranar 17 ga watan Janairun da ya wuce.
Toma dalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Wasu da ake zaton mayakan ISWAP ne sun kashe mutane da dama a wani hali da suka kai a ƙauyuka guda uku a ƙaramar hukumar biyu a jihar Borno. Wakili mu Haruna Dauda ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ajiyar barci ne dai wasu da ake tsotsar maharan ISWAP ne suka shiga wasu ƙauyuka uku da ke karamar hukumar biyu a jihar Borno, wanda suka hada da ƙauyen Mandalagrau da Guma da kuma ƙauyen Sabon Gari, wanda suka dinga harbin kan uwa da wabi kuma suka kashe mutane da dama. Wannan hari ne na zuwa dai ƙasa da awanni 24 da harin da aka yi garin Chibok da ke kudancin Borno da kuma ke arewa maso gabashin Najeriya. Bayanai na nuni da cewa maharan sun shiga karamar hukumar biyu ne. Ajiyar barci garin da gwamnati jihar Borno ya sha zargi a baya cewa akwai maharan ISWAP har ma suna karban haraji a wajen mutane. Sai rundunar sojan Najeriya ba ta karyata ko gaska wannan batu ba, da cewa gwamnan jihar Borno ya furta wannan batu ne a gaban manema labari. Wannan hari na jeda martiri ya sa mutane dama cewa daga cikin ƙauyukan, wanda sai da safen nan ne wasu suke kokarin komawa. Ga dai abin da wasu mutane da kuma ba sai dan abuci sunansu ba suka shaida mun yadda abun ya kana.
Wallahi jiya ne da karfe 5:30 haka ina suka shiga Mandaragaro, ana ta harbi yaran su, yaran da aka harbe din suna cikin ɗakin caji na waya. So su ba su san ko me ba, da suka fita kawai yaran sun shigo da mashina.
Su ne aka harbe?
Yara hudu. Wayansu sun ji rauni sun gudu jeji
haka,
amma life wanda suka mutu din yara hudu
haka.
Wallahi mutane duk a jeji suka kwana.
To daji banda Mandaragaro akwai kuma wani kauye da suka kai hari a Guma?
Wani kauye kuma a kasa da Mandaragaro din Guma ake kira.
Haka.
Can kuma mutane 7 suka harbe.
Kuma duka matasa ne?
Duka matasa.
Sun sabai suka ban suna wani abu ne haka?
A'a, sun shigo kansu kawai haka suka buɗa musu wuta.
Daji kuma akwai wani abu a Sabon Gari makamancin haka su ba, da ko ba a san adadin su ba?
Haka ne, Sabon Gari kuma sun tara su cewar kamar wazi ne, kamar menene za su yi haka. Kawai can baya kawai sai suka buɗa musu wuta haka, suka karkashe mutane da yawa kawai.
To yanzu kaman zuwa safe nan an samu adadin su?
Kaga gari a hirgije, kowa ya gudu jeji, wannan ba a san ko me yanzu ba.
Sun harbe yara guda uku an gama, kuma da sun harbe su kusan guda shida aka ce. Wallahi
a wannan ƙauye na Guma da misalin karfe nawa ne?
Jiya din kusan da gocin magariba fa muna zaune da lawandan suka kira.
Wasu mutane kenan ke bayani game da irin hararen da aka yi kan wasu ƙauyuka a jiya da kuma sanadiyar mutuwar mutane da dama. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Mamayen Ukraine da Rasha ta yi na iya tilasta 'yan gudun hijira wajen miliyan 4 su tsere daga ƙasar, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon, wanda hakan zai iya haddasa matsalar 'yan gudun hijira mafi muni a Turai cikin shekaru sama da 70. A cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yau Lahadi, 'yan Ukraine 368 suka tsallaka zuwa ƙasashe makwabta, kuma ana sa ran adadin zai ƙaru. Ƙasar Poland tare da ƙasashen Moldova, Romania, Slovakia da kuma Hungary sun sassauta dokokin rufe iyakokinsu na COVID-19 domin ƴan Ukraine da ke tserewa tashin hankalin Russia su shiga. Gwamnatin Poland ta ayyana bude iyakokinta kuma ta ce ba za ta buƙaci takardu na hukuma ba. Hukumar da ke kula da kan iyakar Poland ta ce za mu taimaka wa kowa da kowa, ba za mu bar kowa ba tare da taimako ba. A cewar kamfanin dillancin labarai na AP, layin motoci a mashigar Medika da ke kan iyakar Poland da Ukraine ya kai nisan kilomita 15. Jami'an gwamnati a yankuna masu sanyi na ƙasar Afghanistan, ciki har da Kabul, sun sake buɗewa jiya a sabar ga ɗalibai maza da mata, watanni 6 bayan da ƙungiyar Taliban mai kishin Islama ta koma kan karagar mulki. Sake buɗe makarantun da ya kasance an dawo da karatu a dukkan jami'an gwamnati kusan 40 a ƙasar Afghanistan, bayan da mahukuntan Taliban suka kyale ɗaliban jami'a a farkon wannan watan suka koma azuzuwa a larduna da ke da yanayi mai ɗumi. Ranar farko da aka buɗe jami'a mafi daɗewa a ƙasar kuma mafi girma a babban birnin ƙasar Afghanistan, da sauran jami'o'i ya gamu da cikas na ƙarancin zuwan ɗalibai da malamai. Hukumomin jami'o'in sun aiwatar da raba jinsin maza da mata, ciki har da sa'o'in aiki da raba azuzuwan maza da mata bisa ga fassarar Taliban mai tsauri ta fahimtar Islama. Mata kuma dole ne su sanya hijabi. Taliban ta haramta karatu da ake haɗa maza da mata bayan da ta karɓa iko a Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun cafke wani shehun malami da ake zargin sa da yi wa ƙasa mummunan addu'a yayin wani taro mambobin kwamiti na neman yadda za a samu matsalaha akan tsaro ko kuma rashin tsaro da ake fama da shi a yankin Tilibiri. Matakin da tuni ya rutsa da wasu makusantan malamin su 20 saboda zarginsu da ake yi na tada tarzoma a kokarin fidda wato malamin daga hannun 'yan sandan farin kaya da karfin tuwo. Wakilinmu daga birnin Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kun gafa gani game da abin da cibiyar da ke kula da sha'anin ruwayen ƙasa da ƙasa IMB a taƙaice ta ce aka samu kashi 43 na duka haɗuran fashin jiragen ruwa da aka ba da rahoto a farkon rubin shekara ta 2021. An shiga jirage 33 da ƙoƙarin kai hari guda biyu, aka harbi jirage biyu, sa'annan aka yi fashin jirgi guda. Haka kuma an sace ma'aikatan jiragen ruwa guda 40 wadda ya yi sanadin mutuwar mutum daya a daidai wannan lokaci a kokarin gwamnati na samar da isasshen tsaro a gimshikan aiki mai da gas da ke bakin teku. Ta baiwa ma'aikatar ministar da ke kula da sha'anin tsaro da sojojin ruwan Ghana damar shiga yarjejeniyar ba da haya da Israeli Shipyard Limited don hayan jiragen tsaro. Sababbin jiragen za su mai gurbin shirye-shiryen bayana amfani da jirage masu zaman kansu waɗanda jami'an sojin ruwan ke amfani da su wurin samar da harkokin tsaro. An karkasa jiragen hudu a matsayin jiragen ajin kogi, sa'annan aka yi musu suna GNS Volta, GNS Densu, GNS Ankubra da GNS Pra. Shugaba Akufo-Addo ya ce barazanan tsaro a duniya, musamman rashin tsaron tekun Gulf of Guinea, ya sa ya zama wajibi a sake kimsa kayan aikin sojin ruwan Ghana dan su kare ruwayen kasar. Game da abin da ya ce ne kamun kifi ta barauniyar hanya da rashin tsari da fashin teku a cikin wasu abubuwa sun zama wa sojojin kasar Ghana ala kakai abin da ke bukatar tsarin zuba jari cikin sojojin na Ghana yadda za su kare albarkatun ruwayen kasar da mutanenta.
Ghana and indeed West Africa are currently confronted with twin threats posed by terrorism and violent extremism.
IMB Africa ta yamma yanzu haka suna fuskantar barazana daga 'yan ta'addada zubjar jini na masu tsauran ra'ayi wadda yanzu ke tafiya ta kudancin nahiyarmu. Abin takaici game da wannan barazana shine yana abkuwa ne tare da hannun duk kusoshin tsaro na nahiyar. A shirye gwamnati take ta yi duk abin da za ta iya da ƙarfinta don tabbatar da kare mutuncin wannan nahiya da kuma kariyar iyan Ghana. Ministan tsaro Profesa Dominic Netiwol ya yi kira ga ɗiyan Ghana su mara wa wannan tayi na sake ba sojojin ƙasar kayan aiki.
It is extremely important to accelerate the retool of the Ghana Armed Forces to enable them to protect the country and its citizens by land, by air, and by sea, and even by cyber.
Yana da muhimmanci sosai gare mu kin makudurin sojojin Ghana yadda zamu taimaka musu su kare iyakokin Ghana a ƙasa ta iska ta teku har ta na'ura mai kwakwalwa. Ana sa ran kasashen duniya za su tashi tsayin daka wurin kare kansu kuma ƙasar Ghana ba za ta zama koma baya ba. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan Muktar Abbas, sai dai muna roƙon gafara akan wannan wato murya da muka sako. Wannan labari ne da kasar Ghana take ɗaukar tsauraran matakai na kiyaye wato sashin da ake haƙo man fetur da kuma iskar gas. To lokaci kenan da zamu kawo muku kuma wato labari ko kuma rahoto daga Jamhuriyar Niger akan cafke malamin nan da yawa kasar Niger, wato muguwar addu'a wanda tuni aka kama wasu mutane 20 tare da shi.
Warkulkan goka a lissari goyon baya ingiri da abota inga.
Muryar Rashad Ali Jaburga kenan a yayin da yake addu'ar buɗe taron da 'yan asalin jihar Tilaberi suka gudanar a makon jiya a nan birnin Yamai. Cikin harshen zabarmanci malamin ya ce dukkan wanda ke goyon bayan Turawa su kwace wa 'yan Nijar ƙasarsu, Allah ya kawar da shi. Dukkan wanda ke fakewa da tashin hankali a cikin ƙasa don tara kuɗaɗe, Allah ya sa kuɗaɗen nan su zama masa guba. Sannan ya ƙara da cewa Allah ya yi wa Nijar mafita kamar yadda ya ceto Mali, Allah ya ceto Nijar kamar yadda ya kubutar da Burkina Faso, kamar yadda ya tsirar da kasar Gine a cewarsa. Sa'o'i kaɗan bayan kammala taron na 'yan asalin jihar Tilaberi mazauna Yamai, bidiyon addu'o'in shehin malamin sun karaɗe kafafen sada zumunta. Mafarin tsare shi a hukumar 'yan sandan Feji kafin a washe gari a gabatar da shi a kotun Yamai, inda a ƙarshe aka tura shi gidan kasan Filinge kilomita 180 da birnin Yamai. Alkali mai tuhuma mai shari'a Shebu Musa ya yi wa manema labarai ƙarin bayani akan dalilan ɗaukan wannan mataki.
Tunda yana fatan irin wannan abubuwan, kenan a bincike shi a ga menene manhajoshi, menene hujjojin shi, me yasa yake wannan abu. Juji mai bincike ya karbi takardun shi, ya yi aiki bisa gare su, kuma ya tura shi gidan yari na Filinge. Za a fara bincike mai zurfi a ga meke da kai bayan wannan kesin nashi. To cikin binciken da jami'an tsaro suke yi, suka hido wani abu wanda ya ban mamaki sosai. Wannan malami 1943 an taɓa kama shi ya yi kaso biskan harka kashin kai. Na biyu kuma binciken ya hido Demila Sis an taɓa kama shi biskan harkar damfara.
Wannan al'amari na Sheikh Ali Jaburga ya ritsa da wasu makusantansa da suka yi dandazo a harabar ofishin 'yan sandan Feji.
Sun je bakin ofishin 'yan sanda suna so su yi zanga-zanga su ce wai su ba su yarda ba a sake shi. Kawai sun yi ƙarhin doka. Saboda shi ne wannan mutane aka kama su. Su 18 an yi su bar wurin sun kiya, suna ta zanga-zanga, suna kiran mutane suna cewa ku zo a ƙone Feji, ku zo a yi tashi hankali, ku zo a sake su. Alhaji cikin demokarasiya ba a yarda da irin wannan ba.
Bayan da aka wuce da shi zuwa Filinge, ba wani martani daga wajen dangin Sheikh Ali Jaburga ko lauyansa, haka kuma ba kungiyar da ta yi furici a kai. Yayin da al'umar garin Doso ke murnar sakin wani shehin malamin da aka kama a makon jiya saboda zarginsa da furta wasu kalamai masu kamanni da na aƙidar siyasa a wata huɗubarsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Kalar Ashafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hamza Shamsiya da shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. To idan ana Kwana biyu ashirin da ya gabata mun duba tsarin fasahar 5G wacce Najeriya ta amince da fara amfani da na'urorin zamani masu dauke da fasahar, kuma tuni kamfanoni biyu da suka hada da MTM da Mpap suka yi nasarar cika ka'idojin biyan kudaden mallakar lasisin fasahar a kasar ta kudin da ya kai dala miliyan 273.6 da hukumar sadarwa ta kasar NCC ta gindaya musu. To ko yaushe za a fara cin moriyar wannan fasaha a Najeriya? Ga dai shugaban hukumar ta NCC Farfesa Umar Garba Danbatta da ƙarin bayani.
Mun gama aikinmu da muka ba da license, sauran kuma aka ba da license. To license din nan yana da wasu ka'idoji, saboda haka abinda ka'ida ta nuna shine in aka baka license hali yana hannunka. To lalle mu ga wani motsi a shekara guda ko kuma kafin shekara guda ta wuce da aka ba da wannan license din. To ashe ka gani ba abin nan, indai an ba da shi ita tasha, to lalle muna so mu ga wata alama na cewa an fara shirye-shirye na yanda ita wannan wato sabo fasaha ta 5G za a fara ganinta a nan kasar, wato ta hanya daban-daban, tunda hanyoyin wajen guda uku ne. Daman wannan kamfanonin da suka shiga wannan gasar uku ne, da ita Mafab Communications Limited da MTN Nigeria PLC da kuma Airtel. To ka gani tunda gasa ce sai zamana bin ne, wato da Mafab da MTN su suka yi nasara. To ashe ka ga tunda yake tashoshin gaba ɗaya guda biyar ne, yanzu kuma mun yi gasa akan tashoshi guda biyu, ashe ka ga akwai dama da za a iya shiga wata gasar kuma ma ta tashoshin guda uku da suka rage.
To baya ga zunzurutun kuɗi na dala miliyan 273.6 da kowace kamfani ya biya, akwai wasu ƙarin kuɗi da aka ware na mallakar tasha don aiwatar da ayyukan fasahar.
To wannan shi ma an yi gasa ta tasha, wato saboda me? Saboda su waɗanda suke wato ba da hada-hada ta ainihin sadarwa sun san menene amfanin tasha-tasha. So saboda haka aka yi gasa domin a ba da wata dama, kar a ce an tilasta, an ce a ku MTN ga wanda za a ba ku, kuma Mafab haka, sai aka ba su dama tunda sun san tashoshin. Aka ce to za a iya gajeriyar wato gasa taki kurin guda daya. To a wannan gasa da aka yi shine MTN suka yi nasara da kuɗi dala ta Amurka miliyan 15 da ɗoriya. Su kuma Mafab suka zo ina ganin da miliyan 13 ne, dala miliyan 13 da ɗoriya. To saboda haka MTN su aka ba dama su zaɓi tashar da suke so. Su kuma Mafab in sun gama zaɓe su ne za su ɗau ɗaya tashar ta biyu, daman kasan tashoshin guda biyu.
Shugaban kamfanin sadarwa ta Mafab da ke cikin kamfanoni biyun da suka yi nasarar samun lasisin fasahar, Dr. Musbahu Muhammad Bashir, ya ƙara da cewa 'yan Najeriya za su ci moriyar wannan lasisi da suka samu.
Alhamdulillahi ya zo mana a daidai, tunda yake mu indigenous company ne, mun zo kuma za mu play in our role in the industry. Tunda da muna cikin industry din ba yau muke ba, muna nan muna yi amma dai muna yi a gefe. To yanzu ne muka tsunduma ciki ga baki daya, kuma za mu ba da namu contribution. Kuma za su samu more data, more coverage, more security da kuma duk abubuwa na more rayuwa za su samu a cikin wannan license insha Allah.
Commissioner da ke wakiltar Arewa maso gabashin Najeriya a hukumar ta NCC Aliyu Sa'idu Abubakar ya yi ƙari game da alfanun wannan fasaha ta 5G.
Wannan sabon abu na 5G an fara wannan harkan wayan hannu daga 2G, akai 3G, akai 4G, yanzu an je 5G. 5G wata aba ne mai karfi a harkan sadarwa, wanda za ta ba mu mutane daman ayyuka da yawa iri-iri, kuma da sa cikin hanzari fiye da wannan muke da shi na 4G, kamar wanda muke WhatsApp, muke Facebook, muke sauran abubuwa. To wannan 5G ita za ta iya kawo hanyoyi da yawa da za ka yi communicating da wurare daban-daban, kamar likitoci za su yi amfani da wannan ta wurin ganin marasa lafiya suna kowane kasa ne, har kuma ma zai ta iya kaiwa in ya kama dan operation za su iya yi suna wata kasa su maka operation kana Najeriya. Sannan kuma wannan babban amfanin da mu zai mana a yanzu mu mutanen Arewa maso gabas da Arewa maso yamma na magana fannin tsaro, shine babban murnan da za mu yi da wannan abu. in Allah ya yarda wannan 5G zai taimaka kwarai da gaske majami'an tsaronmu da hukumomin security da sauransu yana za su dakule wayannan ta'addancin da ake yi a arewa da kuma na ko'ina a Najeriya. Don haka yana ɗaya daga cikin manya-manyan alheri da za mu samu a 2022 in wannan 5G din ya zo into existence.
Ko da yake dai a kwanakin baya an yi tarade-rade game da illar da fasahar ke da shi ga lafiyar dan adam, batun da ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ta NCC Professor Muhammad Ajiye ya ƙaryata.
Wannan dai babu tabbas mutane suna tsammanin zai kawo, amma duk hukumomi na lafiya na duniya sun yi gwaje-gwaje sun fahimci cewa ba shi da illa a mutum.
A halin yanzu dai akwai kasashen duniya 12 da tun shekaru 1-2 suka fara cin moriyar sabuwar fasahar 5G wajen shiga yanar gizo cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Kasashen kuwa sun hada da Amerika, Australia, China, Hong Kong, Finland, Ireland, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Romania da kuma Thailand. Ana sa ran fasahar 5G zai samar da $13.2 trillion da tattalin arzikin duniya, a cewar wani rahoton kwana-kwanan nan na taron tattalin arzikin duniya da aka fitar. Kazalika ana sa ran fasahar zai samar da ayyukan yi ga mutane $22.3 billion. Sauraro gabaki ɗaya a nan shirin zai dasa aya, sai kuma na gaba da yardan Allah za a jima ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Bi salam.
Toma da Allah a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To sai dai kamar yadda muka faɗa, saboda lokaci ba za mu iya kawo muku wato sakonni da kuka mana ba, don haka ga Babali ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Dakarun Rasha sun ci gaba da fafata da dakarun tsaron Ukraine da sojoji 'yan kasar domin samun iko da ke babban birnin kasar da wasu biranen kasar a yau Lahadi, rana ta hudu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Yau Lahadi sojojin Rasha sun shiga Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, inda suka fuskanci turjiya sosai. Babbar mai shigar da kara a Ukraine, Aryana Benetkova, ta ce sojojin Rasha sun kasa kwace birnin Kharkiv mai tazara kilomita 40 da kan iyakar Rasha. Kasar China ta ke bin sahun abokiyarta ta kudu da kudu Rasha wajen hawa kujerar naki a kudurin da Amurka ke goyon baya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Na yin Allah wadai da harin da Rasha ta kai kan Ukraine, China ta kauracewa kudurin, amma kuma ta yi jawabi da ka iya zama mai matukar takaici ga Moscow. Kasar Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami na ballistic da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ke nuni da komawa gwajin makami bayan dakatarwa da aka yi na tsawon kusan wata guda da ya wuce na gasar wasannin Olympics ta lokacin hunturu ta Beijing. A cikin wani sako ga manema labarai, sojojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makami guda da misalin karfe 7:52 na safe daga yankin Sunan zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabas. Daga baya ya yi daidai da ra'ayin sojojin Japan na cewa makamin na iya zama makami mai linzami na ballistic.
To duka kuma abinda za mu iya kawo muku kenan a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu sallama da ku, bari mu mika wato gaisuwan taiburna zuwa ga Alhaji Hadi Musa Iliyasu a Kano na aurensa da Salma Shehu Shagari, wanda aka daura a yau Lahadi a gidan marigayi Alhaji Shehu Shagari, tsohon shugaban Najeriya da aka yi a Sokoto. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a dan yaba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji buriyoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, da kuma wato wanda ya haɗa shirin da ake kira wato Mr. Leo, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Patrick Deya, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. Mu huta lafiya, assalamu alaikum.